Saroniyata kingani,
Lelam Baba, Mr. Bangis,
Sanada,
Sandana Ganki, Era Mama, Kina Tabar Geni Nana, Sandana Ganki, Era Mama, Kina Tabar Geni Nana, Nana. Baby, so we was the way to Banagasa. Baby, so we was the way to Banagasa. Hunt up in the Yata, Erevara, Kariki, Mini Gani Gani, Masoi Yata, Erevara. Kan ki bana wani gani ke kadai nake kauna a rayuwata ke kadai nake kauna a zuciyata baby baby kin gani
kin gani
sweet sweet kin gani
kin gani
sandana ganki dar mama kina ta burge ni nana sandana ganki dar mama kina ta burge ni nana nana
like
baby so we was sarauniya dan kina canzawa kaman hawainiya ne na kira ki mai kimiya dan kina haske kaman zinariya ba samu kamar ki dole ne in ji dadi sweet baby kamar ki ga kyau ga hali mace so sexy nake so baby baby make you go down low mace so sexy nake so the way you dance coco
sandana